Ministan kwadagon Najeriya Simon Lalong ya yi murabus daga mukaminsa inda ya tsallaka zuwa majalisar dattawa. Simon Lalong wanda tsohon gwamna ne a jihar Plato ya yi takarar sanata a zaben gama gari na wannan shekara ta 2023 bai sami nasara ba saboda hukumar zabe ta ayyana Napoleon Bali na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. A watan jiya ne kotun daukaka kara a Abuja ta soke zaben sanata Napoleon Bali na jam'iyyar PDP ta baiwa Simon Lalong saboda a cewar kotun jam'iyyar PDP a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zaben. Mai ba Simon Lalong shawara kan harkokin yada labarai Makut Simon Macham yace tuni tsohon ministan ya mika takardar murabus wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu.
Kin sani mazai ne na jama'a kuma kira ne da jama'a suka musa kuma bayan kotu ta tantance shi cewa shine senator elect dole ne ya zaba inda za shi kamun ya zama gwamna yayi member na House of Assembly a Plateau so biyu ya kuma zama speaker shine speaker wanda ya fi zama da dadewa a Plateau lokacin yana speaker ya zama chairman na Conference of Speakers bayan haka yau din nan shine chairman na shugaban Conference of Former Speakers na Najeriya duka so majalisa wuri ne wanda ya santa sosai
amma ko ya dan yi bayanin wani abin da al'umman jihar Plateau za su amfana daga wannan matsayi nashi
yana da sanin yadda ake aiki a legislature yana da na executive to kinga yana da fadin sani wanda zai iya sa ya san me zai yi wa mutane saboda haka constituency nashi mazabar shi wanda ayyukan da zai musu suna da yawa
na nemi jin ta bakin wasu daga shiyar Plateau ta kudu inda Senator Simon Lalong ke wakilta
sunana honorable din Lombard Webb popularly known as Baba Mekunu a gaskiya saboda Allah zuwan shi da ya moji dadi sosai in Allah ya ikon sa domin kin lura lokacin da aka yi last election mun samu matsala sosai so addu'a mu inda ya zo ya yi kokari so da daga mana party a APC na Southern Zone mu a Southern Zone yanzu ba mu da kanji sosai amma we still want him ya tamaka mana da maganan security ma
to sunana Idris Zubairu Daren ba na so shi da wannan kujera dun bai muna abin da damu so shi da wannan kujera din ba amma da yake abu ne irin na Allah ba abin da baya iya kasancewa
me ya kamata ya fuskanta a yankin Plateau ta kudu
damu suna da yawa ba mu da hanyoyi dun tun da ya hawo wannan wurin har kamar yadda nake miki magana yanzu ba wani hanya da yi na kilometer 1 ko kilometer 5 a yankin mu a yanzu tun awon shekara takwas kuma yanzu kika dube hanyoyin mu abinda ya kama daga Jibam har Kurgui ba wani tafiya da mota da yi na kwanciyar hankali tafiyan awa daya da aka yi shi awa hudu kafin ka fita babban hanya
wasu ƴan asalin yankin Plateau ta kudu kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan shigewa zauren majalisar dattawa da Simon Lalong yayi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya